cha akwai tabo
kana raka zuci ta wuce yakubu
har ta sani ne habu
rayuwar ka ciki zanen lallabo zan rike alƙawar ka ji dani kana kai alfahar
gani cikin sufar da kika fi so kika bayyana
Don't let
me go.